بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يوم ثلاثة يوم الأربعاء شابكوي جواتم رمضان هجرة ما يكون الله عليه السلام دبو إير كبير هتدي أربع إنديدي وان ديدي أشرن دا ديو جواتم بيار أيوة النبي إيسا شكرا دبو ديو دا شاترا من dawo zamu ci gaba da karatun alqur'ani mai girma daga inda muka fara muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka cikin farawan mu da gamawan mu dan alqur'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramu kallahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim
na'am
tabarak alladhi ja'ala fis samaa'i rujjan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira
huwa
alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura
alhamdulillah ai yanzu dai muna cikin suratul furqan inda muka kwana akan ayat da aran ma ya karanta tabarak alladhi ja'ala fis samaa'i rujjan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا bayan Allah ya faɗi wannan baiwa da yace ya cancanta a gode mashi alhayrai da albarkatai sun tabbata a gare shi wanda ya sanya goraje a cikin sammai kuma ya sanya wata fitila da wata mai haske a cikin ta Allah subhanahu wataala yace ubangijin da ya wannan aikin wa wallazi ja'ala ash-shamsa wan nahara khilfatan shine ubangijin da ya sanya dare da rana suna biye da juna, dare na biye da rana, wuni na biye da dare. Shin an ce nahar ana nufin wuni, in aka ce rana ba ana nufin ita rana kanta ba a lokacin da take yin aiki. Allah ya ce to tsarkiya tabbata ga Ubangiji, wanda shi wannan Ubangijin shi ne wanda ya sanya dare da wuni khilfatan suna masu maye ma juna suna biye da juna. Idan dare ya zo to rana na bayan shi, in rana ta zo dare na bayanta, haka ake jujjuyawa tunda Allah ya yi duniya haka take tafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abinda ya sa ya faɗi wannan aiki nashi ya yi shi ne liman arada an yadhakkara, ga wanda yake nufin ya yi tunani ya gane aikin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalli rana, asalinta wuni Allah ya yi shi awa goma sha biyu, dare Allah ya yi shi awa goma sha biyu. To amma in baka kula ba, baka sanya dogon tunani ba, sai ka ga kaman ba su fassarawa. Amma da ka sa lura ta ilimi, sai ka kalli a to ai yau ƙarfe nawa rana ta hito, sai ka ce ta hito ne misali shida da rai, to sai ka ce ƙarfe nawa ta faɗi, sai ka ce ma ta faɗi bakwai saura minti goma, to ai akwai saɓanin minti ashirin, to wannan minti ashirin ɗin na ina ne, na dare ne ta ɗebo ta saka cikinta. An lura da kyau? Haka nan wani lokaci dare sai ka ga tun shida da rai rana ta faɗi, ko ba za ta hudo ba sai karfe shida. To wannan minti 30 din na ina ne? Na dare ne, shi ma ya ɗiba cikinta. Kai wani lokacin ma sai ya zama ana samun a irin mu da muke kamar tsakiyar tsakiyar duniya ana samun awa ɗaya. To in ka tafi ka ƙara yammacin gurugushen zaka iske wasu guraren kawai rana awa 10 take dare awa 14 yake wani gun in ka tafi kamar wajen matsalai hadin nan zaka iske wani gun bai fi rana ce awa 6 ba shi kuma dare yi awa 18 shi yasa irin nan wajajen sai da in za su yi azumi kawai su kwatanta in kuma ka tafi wani wajen sai ka iske ranar baki ɗayanta awa ɗaya take awa 23 duk dare wani gun in ka je sai ka iske rana na yin awa 23 dare na yin awa ɗaya kaga duk wannan liman arada an yazzakara ga wanda yake nufin yayi tunanin ƙudurar Allah shine zai iya gane wannan in baka sa ilimi ba kawai kai dai da duhu ya zo ba dare ba hukunciyar ka ko in kuma aka ce as-salata ya rabina nan ka tashi awa nawa kai awa nawa ba tunani baka sani ba to ana son ka rinka yin tunani a cikin awoyin wuni da awoyin rana haka nan kuma da Allah ya sanya ta khilfatan liman arada an yazzakara Allah ya sanya ta domin ayi kokarin cike aikin dare da rana ayi kokarin cike aikin rana da dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da bacci ya kama shi ya kubuce mashi a cikin dare bai samu yayi nafilfilin da yake ba har sai da alfijir ya hudu manzo Allah ya ce to in ya rama su tsakanin hudu wa alfijir zuwa sallar azhar Allah zai bashi lada kaman yayi su a wannan lokacin kaman ba kai baccin ba ko baccin da kai Allah zai sanya shi ladan sadaka kaga liman arada an yazzakara ko kuma assalamu ko kuma daren nan misali ka saba kana yin wasu ayyukan ibada sai Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya cikin dare baka samu kai ba to idan safiya kai mala'iku za su ya ubangiji bawan ka wane ya saba tashi cikin dare yayi nafila raka'a kaza amma yau ka kama shi a cikin tsarewa ka bai samu yayi ba sai Allah ya ce ya rama da rana a ce ai da ranar ma bai samu yayi ba sai Allah ya ce ku rubuta mai ladan daren kuma ku rubuta mai ladan rana da daddaren da baka yi ba za a rubuta ma kai yanzu da rana ma da baka samu kai ba za a rubuta ma kai liman arada an yazzakara yana iya ɗaukar wannan fuska biyu kenan ko fuska ta uku kuma ga wanda yake nufin yayi tunani ya kamata ka yi tunani tun daga tafiyar dare yanzu ya kaga ga rana tana ta sauka tana ta sauka da Allah akwai wani sakan da zaka gane ga dare ya zo sakan guda akwai shi to ai ya kamata ka yi tunani wani sakan ne rana ke zuwa ai dare ke zuwa kuma daren sakan din da yake zuwa me yake kawo shi abin da ke kawo shi shine kudurar Allah ka gane sakan din da ya shiga shi kuma wani ilimi ne mai zaman kanshi da ka tambaye masanan falaki da tafiyar rana sai su ce maka karfe 7 saura minti 10 daidai dare zai rana za ta fara in kana da ilimi in kana bibiyar irin kwamfutocin da suke amfani da su da irin rada wacce suke amfani da ita to da ka bi kana kallon ga ranar na tafiya ga ta tana tafiya sai ka ga 7 saura minti 10 na yi daga ke tsip ta ɗauki kaga wannan ilimi ne daga Allah a abinda zai maka mamaki sai ka samu kalanda ga kalanda na sai yanzu duk ya rubuta abin da za a yi na shekara yanzu ya ce ma alfijir zai hudu biyar saura kwata ko rana za ta yi zawa ne ƙarfe kaza rana za a yi rabin dare ƙarfe kaza za a yi kai saboda ganin a ra'ayi ilimin ma sai ce ma rana kaza ga watan kaza rana za ta yi wasufi ba za ta yi to ba liman arada an yi zakarai ya yi tunani ya gane ƙudurar Allah da haka Allah ya sanar da shi ilimin da kai bai sanar da kai ba to kai ma ka zabura ka nemi wannan ilimin don ka zama liman arada an zai zakara au arada shukura kai hatta masu ilimin taƙo hasken rana ɗin nan su tara don su yi amfani da shi da daddare ai sun yi tunanin injiri ya zo ba rana ko to ya za a yi su amfana da wurin nan na rana da daddare liman arada an yi zakarai sai su yi wata computer ko wani ilimi su tara hasken rana su tara idan wannan rana ta bace wanda suka yi barci su kunna da daddare liman arada an yi zakara aw arada shukuran ko kuma wanda ya nufin ya samu godiya daga Ubangiji in kana son ka samu godiya Allah shine idan dare ya zo dare na zuwa sai ka zauna hasibu an fa takum qawla an tahafu kai maka ku isaji kafin ai maka isaji sai ka zauna to wannan nan da ya wuce kare ne wani tashi na tashi biyar saura kwata to daga biyar saura kwata zuwa karfe 6 da kwata awa ɗaya kenan ko ni ne aikata nayi kaza nayi kaza nayi kaza alhamdulillah to daga 6 zuwa 7 ne ne daga 7 zuwa 8 daga 8 zuwa 9 daga haka har zuwa 7 ko minti 10 sai ka tsane ayyukan da kai na alkhairi ka gode ma Allah liman arada an yazkara aw arada shukura ka gode ma Allah haka nan kuma ka tsane ayyukan da kai na zunubi ka nemi gafara Allah kafin wani wunin ya dawo a tume ka da zunubin jiya shi ma aw arada shukura ne kuma baka iya gode ma Allah akan ni'ima ya baka lafiya Allah na gode maka a wunin nan da ka bani lafiya baka dora mun ciwo ba Allah na gode ma a wunin nan da ka bani iko ne na jira Allah na gode ma da ka bani iko na gaida mara lafiya ko na halarci janaza ko ne kaza wani na can ya wuni shan giya wani ya wuni zina wani ya wuni chata wani ya wuni liwadi wani ya wuni kaza Allah na gode maka da kai mun wannan liman arada an yazzakara aw arada shukuran ko kuma yana bin godiya ga Allah a cikin ni'imomin da Allah ya mishi da haka kenan lallai ne wajibi ne a rinka kokari ana kallon sa'o'in dare da sa'o'in rana kada a rinka barin su suna tafiya haka sayyidina Umar Allah ya kara mishi yatta an ce kullun in dare bayan ya sallar isha'i zai zauna ya yi tunanin ayyukan alhairi da ya gode wa Allah kuma ya yi tunanin ayyukan saban Allah da sai ya gane me ya aikata su watakila zai kalli cewa to ai saban Allah nan kafa ta kai ni sai dauko bulala ya zana kawashi da bulala ya ce gobe ki kara kai ni gurin saban Allah a da baki yayi sai ce baki kai ne kai faɗi kaza na saban Allah to nayi alƙawarin ba zan baka abu mai tsaci ba daga nan hakku a mai dadi daga nan hakku ga abu mai tsaci zan ka baka in zuciya ce ke kika tunanin na saba ma Allah sai ce to nayi alƙawari duk abin da kike so daga yau zuwa gobe ba za a aikata shi ba ga gobe in zuciya na san aikata abin da kike so ba za ka kawo saban Allah ba to mu muna haka amsa babu yi to mu yi حافظوا أنفسكم قبل هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين
يبيتون لربهم سجدا وقياما
سبحان الله سبحانه وتعالى يا قبل فإن إرمي أبوم هالا ينكافره da jawo hankalin da ya musu zuwa gaban Allah subhanahu wata'ala sai kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya biyo mana da irin halayen bayin shi na kirki wanda ya kamata mu yi mu samu tsira a wajen Allah wanda ga cikin magabata yake cewa wanda ake ce ma Abdullah bawan Allah yace shine mutumin da ya shagalci da bin Allah ya kauda kai daga saban Allah duka gabaɓuwan shi da zuciyar shi ta shagaltu da ganin wani Allah wannan shine bawan Allah in kana neman bawan Allah ka samu wanda duk abin da Allah ya ce yayi zuciya aikata duk abin da Allah ya hana ya bari gabaɓuwan shi sun shagaltu da kallon wani Allah ko ne akai Allah yake kallo wannan shine bawan Allah Allah cikin mu akwai bayan Allah akwai ha to in ka ce kai bawan Allah ne Allah fa ya ce subhanallazi asra bi abdihi da bawan shi وأنه لما قام عبد الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كاي كوي دو نا عبده abinda yake kai kai abinda yana yake ka bari ka bari zaka kai ba Abdullahi al-Haqiqi bane akwai Abdullahi al-Haqiqi akwai Abdullahi al-Majhabi Abdullahi al-Haqiqi wanda ya koyi ya kamanti ya kufanti da halin manzon Allah sallallahu Abdullahi al-Majhabi ko munafiki Abdullahi kafiri Abdullahi Fir'aun Abdullahi shedan Abdullahi amma Majhabi dan basi abinda Allah ya ce ayi ba ina ba ta allura da haka Allah ya ce to bayina wa ibadur rahman bayina na Allah mai suna ar-rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawla halinku na farko sune wanda suke yin tafiya akan kasa haunan a hankali daki da daki nan ba ana nufin kaga mutun na tafiya lakakai kaman bai da lafiya ba ba shi ake nema ba a yana tafiya haunan a hankali irin yanda Allah ya ce ya tafi akan ka kato kaman yunwa ta kama ka kana tafiya kaman kana azumi magaraba ta kusa ba shi ake nema ba a kana tafiyar ya Allah ya ce ai tafiya lokacin da zaka hito daga ɗakin ka me ka karanta akwai adda da manzo Allah ke in zai fita daga gida ko bayi da da kazo zaka sa takalmi shin na da maka fara sawa to kun ka sa na hagu da zaka fito daga ɗakin shin kafar da maka wawa hitowa da ita kuma shin tafiyar da kake kana yin ta ne ta takama to kuma ana nace ma dan shi wala tamshi fil ardi marha kada kai tafiya a bayan kafa kana ne ta kama innaka lan takhruka al arda wa lan tablugha al jibala tula kai ba za ka iya keta kasa ba kuma in jin kake ba kai dutse tsawo ba to kai irin wannan tafiya idan ana tafiya kana ba da haƙoƙin tafiya in ka gama da abokin tafiya kai mai sallama baka cutar da abokin tafiya da tafiyar ka in ka iske jama'a suna zuwa kana musu sallama to in kana yin wannan kai ne cikin ibadur rahmanin allazina yamshuna ala al-ardi hauna masu tafiya a cikin ƙasa haunan hankali a ba laƙaƙai ba ai idan kana tafiya a laƙaƙai kamar tafiyan mara lafiya ko tafiyan mace an samu matsala ba haka manzon Allah ke tafiya ba duk malaman tarihi sun gaya mana tafiyan manzon Allah sun kai cewa kana mashihu hauna wa kana mashihu taqallu'an ka annama yanhabbu min sabari tafiyan manzon Allah tafiya ce a hankali amma saboda iya tafiya shi kai ka ce kaman mai saukowa ne daga kan dutse ya Allah mutumin da zai fakko daga kan dutse kaga yana tafiya lakakai ya za gan shi dip za ka ma'aiki ke tafiya kuma tafiyan ma'aikin Allah ta kallon kirawa ne da ya aje wannan kafar tas sai ya daga wannan tas da ya taɓa wannan tas sai ya jira wannan tas haka yake tafiya to irin wannan tafiya ake so kai damunan shi yasa kullun duk sati uku wata ɗaya ka canza silifa saboda baka iya tafiyan manzo Allah ba kana tafiya da kawa shararaf takalmi ya shawuya kai ma ka shawuya ba haka ake tafiya ba tafiyan ma'aikin Allah cicirawa ne ya ɗaga wannan kafar sai ya aje ta tukun ya ɗago waccan kuma da haka tafiya shi ko ba a fi shi sauri ba ka annal arda tuwalahu kaman ana nade mashi kasar dan kuna tafiya da annabi sai ka hada da gudu chap yake tafiya alayhi salam shine allazina yamshuna al ardi hawna sune wanda suke yin tafiya akan kasa a cikin natsuwa da kwanciya hankali kwance ba irin tafiyan nan zagagab kana tafiya kana yadda hannu kana buge abokin tafiya baka iya tafiya a tafiya ce ake yi a natse in ana tafiya hannun bai motsawa kawai da ke motsawa kuma hannun na biye da ita amma kana tafiya sharra ka daga hannun da maka sai za da kaje ka ce wai ka zauna sai an baka ruwa ka sha kai aiki Allah ka gyara mana wai za ka daba humul jahiluna qalu salama halin su na biyu sune waɗanda idan jahilai suka yi musu magana ta wuta kalu salamun sai su ce mu tsakaninmu da ku zaman lafiya wannan jahiluna ya ɗauki wawaye ya ɗauki kafirai ya ɗauki munafukai duk sun shiga cikin jahiluna to shi yasa daga nan ne sai a gano ashe qalu salaman dinnan ba suna nufin su ce mu salamu alaikum ba a'a qalu salaman yace tsakanin mu da ku sai zaman lafiya ya zaka gane wannan wata ila kana zaune sai wani yazo yace ba ko sallama yace ce to wane ya kuma ya kafin sallama gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man bada'akum bil kalami qabla as-salam fala tujibu a sai kace mai haka kwani ai abinda manzo Allah ya koya mana sai an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi na amsa ta kun kai mun magana qalu salamun ke ko kuma a zo cikin jama'a ana abun nan kawai daga dan cin magana ce ka cika baka baka to kai ma kake ce mai ka cika baka baka sai kace alabaka hakuri ya hakuri ya hakuri ka samu tijiji ka samu ladan hakuri ko ka samu ladan rashin mai da mai dan da yace ka cika baka baka kai ma kace ka cika baka baka shikenan wata rana manzo Allah ya bada labarin wani mutum yace suna zaune sai wani mutum ya zage shi da wannan mutum ya zage shi sai yace mai salam aminci ya ƙara zage shi yace mai salam aminci ya ƙara zage shi yace salam aminci sai manzo Allah yace ka ci riba yace lokacin da yayi maka zagin farko ka ce salam yace kallo ne mala'iku 70 sun zo sun kewaye suna rama maka abin da yake gaya maka daga ƙara cewa salam na zagi na biyu sai mala'iku suka ce ma salamun alaika amincin Allah ya tabbata gare ka yace daga ƙara cewa na kufi suka ce anta ahqqu bis salam kai ne ka fi cancanta da amincin Allah kuma wata rana wasu mutane suna bada manzo Allah ana zaune sai wani ya zagi wani sai ya shiru bai ce mai komai ba sai ya ƙara zagin shi sai ya shiru bai ce mai komai ba sai ya ƙara zagin shi sai ya rama yana rama ko sai manzo Allah ya tashi ya gogo to wannan wanda ya rama zagin karshen sai hankalin shi ya tashi ya tura ko ana dan malai ne ce ka je ka ce ma rasulullah ya rasulullah mutumin nan da ya zaga ya yi mun zagin farko ban ce komai ba baka ce komai ba ya yi mun zagi na biyu ban ce komai ba baka ce komai ba ya rasulullah shi yasa da yana uku na rama manzo Allah alaihi salam ya ce to ai ni kuma lokacin da ya ma zagin farko baka rama ba yace na ga mala'ika jibril da mala'ika mika'il sun zo suna tarbe maka zagi yace shi yasa na zauna yace da yayi zagi na biyu na ga mala'ika jibril da mika'il da isra'il da azra'il sun zo suna tarbe maka zagi da yayi maka zagi na uku yace na ga su sun yunkuro za su kama shi da azaba Allah yace ayya sai ka rama zagin to sai kana rama zagin sai suka tashi sama ya za in zauna gurin da ba jibril ba mika'il ba isra'il ba azra'il ta kalu salam nan ana koya maka kenan cewa ashe ko da wani ya zo ya maka muguwar magana to kada ka maida mashi musamman ma ana azumi manzo Allah ya ce mana wa in sabahu ahadin aw qatalahu falyaqul inni imra'un sa'im manzo Allah ya ce idan kana azumi sai wani mutum ya zo ne maka da fada ko ya zage ka manzo Allah ya ce ka ce mai ni ban fada azumi nake amma da Allah ya ko ga ana fada in ba gani ba jiya baka gani ba yau baka ana fada ba baka ana zage zage ba mutane la asar ta yi kokari su kai azumin su lafiya sai ga an duka riga an yadda ana danbe ana ka cika banta kai ma ka cika banta shedan yayi tasiri ya samu abokan tafiya da haka abinda ake nema duk wanda ya zo ya maka wata magana mummuna to abinda zaka ce mai salam salam aminci aminci kalu salama sai ce mu zaman lafiyar mu ne to haka ake so kuma ka zama da kowa halin bayin Allah na kirki shine ya zama kowa tsakaninka da shi salamun salamu kar ka zama yau ka yi fada da wancan gobe kana gaba da wancan jibi wancan na zagin ka gata wancan na Allah wa dare da kai jibin an zauna ta yi gurin shayi a ce Allah wa dare ranka ai kai ne kaza ce in an zauna a ce Allah ya tsine ma to ka shiga uku ka lalace abinda manzo Allah ya ce mana idan Allah yana son bawa sai kira Jibril sai ce ya Jibril ina son wani kai ma ka koshi sai ce Allah ina son shi ya ce to kai shi la mala'ikun sama ka koshi sai mala'ikun sama su dinga san wannan mutum manzo Allah ya ce summa yudau lahu alqabula fil ard sannan sai a san ya mishi ansuwa a cikin mutanen kafa duk inda aka zauna dan jari yi wasi a ce wani kai mutumin ce sabon shi Allah ya saka mai da alheri me kaza me kaza me kaza ba kai ka sa mutane ba ba cin hanci ka ba su ba wasu ma baka san su ba kai wata rana ma in baka yi za'a ba kana gurin ba a san ka ba sai a dinga kai mun ji labarin wani mutum malam wani me kaza me kaza ga ka amma ba san ka ba amma suna faɗin kyawun halinka to Allah da annabi na san ka Allah kai mana haka manzo Allah ya ce to haka nan haka sun haka in Allah yana kinka sai Allah ya kira Jibril ya ce ya kai Jibril ina kin wani kai ma ka kin shi sai Jibril ya ce ni ma Allah ban san shi sai ya ce to kai shela a sama Allah na kin wani shi shikenan sai mala'ika ya ce ya ku wa mahalicin sama ina sanar da ku Allah na kin wani kuma ku kin shi sai sun mai buga ulahul baqda'u fil ardh sannan sai a je mai kiyaye a cikin mutane wani lokacin ma abun arziki za ka yi ma mutane sai ya zama na tsiya da Allah ba gani irin wannan to Allah bai san ka ne ka saba da Allah dai da ka tsugunna ai wani Allah wata ran shi mutumin banza me kaza bai jin shawara in an ce kaza bai ya wulakanta mutane bai sauraron kowa kowa ta kashe kai kuma ta kila ma abinda ake cewa kayan ba kai ba to ka je ka gyara tsakaninka da Allah Allah ne bai san ka Allah ne bai san ka Tana ka ga wannan kai tsakaninka da mutanen Allah salamun salamu komin kimarka komin martabarka komin darajarka komin mukaminka ka zama bawan mutane ka zama bawan mutane duk abin da ka san in ka yi shi mutane za su yi Allah wa dare da kai to ka kiyaye wannan abu duk abin da ka san kuma in ka yi shi mutane za su so ka bi na'am da aro to ko da za ka cuci ka aikata shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha Aisha kin ga Ka'aban nan ce hannun da yake ganin hijirar Isma'il abin da ake ce mai hijirar Isma'il ko da kana kallon satellite za ga in aka kewayo jikin Ka'aba wajen ɓarin in ka kallo ta daga gabas za ga wata 'yar katanga 'yar gajera fa za ka ji kamar askari haka a kanta to duk wannan iyaka wannan katanga cikin Ka'aba ne lokacin da Ka'aba ta rushe ana so za a gyara ta da kuɗin halal sai da aka shekara 7 ana neman kuɗin halal ba a samu ba shine haka ɗaya bi iyakar wannan haka da haka wanda ya shiga nan hijirar Isma'il ya sallah kamar wanda ya sallah cikin Ka'aba ne to shikenan manzo Allah ya ce Aisha nan gundun filin Ka'aba ne ya ce ba dan sabuntan mutanen ki da musulunci ba kada su ce na kawo wani sabon abu a musulunci da na rushe Ka'aba na maida ta asalin yanda take da farko da Allah nan gun me ya hana manzon Allah ya ce Allah ne ya hana shi musulunci ne ya hana shi me yasa yi gudun ce ke kusan mutane yanzu yana iya da yayi sai a ce ai ya rufe Ka'aba ai da mun ya ce annabin kaza ai ga yayin yake kaza yayye to gudun bakin mutane da maganganun mutane sai manzo Allah ya bata haka to kai kuma kai waye da zaka ce ni ban gudun bakin mutane sun dade ba su fadi ba kaza 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 to wallahi ka samu matsala da ka lalle ne din da dan adam yake rinka yin abubuwan da Allah zai so shi annabi ya so shi mutane za su so shi wani sahabi ya tambaye manzo Allah ya ce ya rasulullahi dullani ala amalin iza amiltahu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas qala izhar fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa zhar fi ma inda an-nas yuhibbuka Allah wani sahabi ya ce ya rasulullahi ka nuna mu wani aiki wanda in na aikata shi Allah zai so ni mutane za su so ni sai manzo Allah ya ce to abinda zaka yi Allah ya so ka ka guji duniya abinda zaka yi mutane su so ka guji abinda ke wajen su duk abinda ka sai yana wajen mutane in ka neme shi ko ka ce zaka yi shi za ku bata da mutane za a dinga kace da shi ka bar shi to mutane za su so ka wadaka abinda ake so kowanne mutum ya zama tsakanin shi da mutane salamun salamun ya zama in kai mai mulki ne ya zama talakawan ka saman kacuta maka kana jurewa kana masa alkhair Allah ka tare ba kacuta ba annabi ba ba wani wulakanci ne ba sai manzo Allah ba amma wanda aka dawo fatau makkata da yazo ya shigo garin makka yace ya ku mutanen makka me kuke tunanin zan muku yau suka yi shiru ya ku mutanen makka me kuke tunanin zan muku yau suka yi shiru ya ku mutanen makka me kuke tunanin zan muku wani ya karfin hali yace alhayri muke tunanin za kai mana sai ce to zan gaya muku irin abinda na gaya an dan uwana annabi yusuf ya gaya wa dan uwan shi yace la tasriba alaikum alyawma ya gashallahu lakum babu zargi tsakani na da ku Allah ya gafarta muku annabi ce to ni ma duk abin da kuka yi mun mutanen makka na yafe muku ba wata damuwa sai duk gagarin makka an zama zakirai ko ina ka bi sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu Allah da lokacin sai annabi ya ce ku kawo mu wani a yanka shi ku kawo mu uban wani a yanka shi ku kawo mu uban wani a mai kaza da Allah wani zai bari a zo kan shi to amma ai ga duk sun zo masoyan annabi to haka ake so in kai mai mulki ne ka kiyaye Allah wajen ka kiyaye Allah ya ki ne da yawa a cikin magabata wallahi a cikin wanda suke jagorancin halifancin musulunci ba akwai wa'inda irin wa'innan matsalolin suka fasa matsala halifofi ne na musulunci amma irin wannan kau da kan da sauran su ya ba su matsala aka samu rigingimu in kai mai mulki ne haka in kai malami ne haka in kai jagoran al'umma ne haka kai ka yadda a cutar da kai a zage ka a bata ka a ci mutuncinka kai hakuri karshe wa'innan mutanen su Allah zai gano wata ran kuma su dawo suna jin ka suna san ka da haka halin masu imani na uku sune wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama idan jahilai suka yi masa miyagun maganganu sai su ce salamun zaman lafiya aminci tsakanin mu da ku a cuce ka a fata maka ka daure kai kuma kai masa alhairi da muna ko da kai yanzu ma ai yaran lokacin muna yan kananan yara akwai wani malamin mu malam Zakiru Allah ya daddada mu shirama malam Zakiru duk wanda duk yanzu wannan yan hizbin har wasu malaman ma ba su san shi ba Malam Zakiru sai ya ce mana halin annabi muna yan mutsumutsu ya ce mana halin annabi in aka jefe shi da dutse sai ya je ya siyo fara ya jefe mutum da ita sai muke kwatantawa dama in muka zo ana wasa da wani ya dau dutse ya jifa sai kai maza gida ka je ko ka dauko tuwo ko fara sai ka zo ka jefe ka ce neman halin annabi dala annabi na jiwa da fara a shekaracin da yake koya mana in an yi ma annabi sharri alhairi yake maida wallahi ba mu gane mai daga baya to haka ake son kowa ya zama ai ma sharri ka maida alkhairi shoyi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kashi da wani mutum mutumin ya mai sharri ya kwace shehu ya ci mutuncin shehu ya wulakanci wannan sai cikin sarakan duniya wani ya aiko ma shehu da wata katuwar riga wadda da ka ganta irin ta sarakai shi da shehu ya dauko ta ya duba ya duba sai ce je a kai ma wani a ce ina bin shi aka je aka kai ma ya ce a'a ba ni bane shi ni kai shehu ya ce in kawo ma saboda kin shehu Ibrahim radiyallahu anhu kawai sai ya dauki rigar shi na mata wuta yana cinna mata wuta da wuta ta zafara ya ta hada da shi da Allah shi shehu me mai alkhairi shi ko me mai da to kada ka rinka mai da sharri ka rinka mai da alkhairi ko da Allah ya ce jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithla sai ce fa man afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah mummunan aiki in amma to sakamakon shi mummunan aiki Allah ya ce amma ko wanda ya rangwame ya kauda kai to sakamakon shi na ga Allah da aka wala man safara wa gafara inna zalika lamai azmin umur wanda aka yi malaifi ya yi haƙuri ya yafe to wannan yana daga cikin manya manya al'amura amma talaka na Allah tsine mu shugaba shugaba na Allah ya tsine ma to shikenan kun shiga cikin matsala manzo Allah ce khiyaru a'immatukum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusallimuna alaihim wa yusallimuna alaikum ko bati wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shuraru a'immatukum allazina tal'anunahum wa yal'anunakum manzo Allah ya ce zabaddin shugabannin ku wanda kuke son su suna son ku kuna masa addu'a suna muku addu'a yace miyagun shugabannin wanda kuna Allah tsine ga wani rabin nan Allah ya isa shi kuma yana ga ayin iskar talaka Allah ya isa kuma da Allah ce tsinannin shugabanni ke to wannan ko bai tsaya kan shugaba ba ya tsaya kan shugaba ya tsaya kan mai kudi da talakawan shi ya tsaya kan mai gida da iyalan shi ya tsaya kan malami da almajiran shi ya tsaya kan shehi da muridan shi kan kowa haka ya kamata a yi amma Allah waje rai bai ba Allah waje rai bai ba lalle ne kowa ya gyara halin shi ya zama ka rinka ya dana cuta da kai kana hakuri kuma kai kokari in an ce ga mutum 100 kai kokari ka kyautata ma mutum 80 ko 90 din da ka samu mutum 100 kai masa halin shiri don Allah ya da wancan goma ko za su bata ka sai Allah ya sa 90 din nan su ranjaye kace ai wani ne mutumin banza sai ce kai wani wani mutumi kan ka bude baki goma sun yi magana daga dole ka yi shiru kuda ka halin masu imani na uku a cikin wannan sufa sune wa idza qadabuhumul jahiluna qalu salama wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama Allah yake ko masu imani bayin Allah ar-rahman sufar su ta hudu sune wa inda yabituna li rabbihim suke kwana ga ubangijinsu sujadan suna masu sujada wa qiyaman suna masu tsayuwa ma'ana sune masu kwana sallah cikin dare kuma bayan Allah ta hudu in kana son ka zama cikin su shine ka rinka kwana sallah wajen wa zaka koyi sallah gun annabi Muhammad an roji hadisi ga Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layli hatta tatafaddara qadamahu manzo Allah yana tsayuwa ya sallah a cikin dare har sai da kafafuwan shi suka kumbura fa qulti ya rasulullah atatakallafu hadha wa qad ghafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar ya rasulullah ka dora mu kanka wannan aikin halalin Allah ya gafarta ma abinda ka gabatar da abinda ka jinkirtar sai ce ya Aish afala akuna abdan shakura Aisha bai kamata in zama bawa mai godiya ga Allah ba to ashe in zaka koyi sallah sai ka kalli ya manzon Allah ke tsayuwar manzo Allah Allah ya gaya mashi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahi qaddara al-layla wa an-nahara alim an lam tukhtu fa tab 'alaykum fa qra'u ma tayassara min aqwaiki musallata hayy wa qul Allah yake ya san kana tsayuwa radin dare ko ɗaya bisa uku da dare tare da wasu jama'a daga cikin sahabbanka to kai mai imani yanda annabi yake tsayuwa dare a cikin sallah kai ma kana tsayuwar dare kana sallah in kana son baka ji cikin ibadar rahman sai ka zama mai tsayuwar dare wanda ke wasu malaman sun sassauta sun ce ko da raka'a ji kai ka kwanta kana cikin su amma dai a baya sunnan manzo Allah abu wa shadi sun Aisha ta ce ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadana wala fi ghairi ala ihda ashara rak'ati manzo Allah bai taba kara nafila ba a cikin ramadan ko a wajen ramadan fiye da raka'a 11 kuma mai shari'i yace to manzo Allah yana yin raka'a 2 kada kai tambaya game da tsawon su da kyau sai ƙara raka'a 2 kada kai tambaya game da tsawon su da kyau sai ƙara raka'a 2 kada kai tambaya game da tsawon su da kyau haka ya dinga lissafa sai da ya fada raka'a 8 yace sannan kuma sai ya zo ya 3 shafa'i da wuri wanda duk mai imani bai kamata a ce dare daga faduwar rana har huduwar asubahi ba kai nafila raka'a 11 ba in kana son ka shiga cikin ibadar rahman wani sahabi Allah ya kara mashi yadda yace na kwana a ɗakin wata ƴar uwar innata maimuna matan manzon Allah yace cikin dare sai annabi alaihi salatu wassalam ya tashi zai sallah da naga ya tashi ya mutsike bacci yayi alwala yace ni ma sai na tashi ne alwala sai na zo na tsaya a wajen hagun shi sai ya dawo da ni wajen daman shi da ya dawo da ni wajen daman shi yace sai ya kabbara sallah ko kabbara sallah tare da ya kai fatiha sai na ji ya kama suratul baqara yace a zuciya ta yana ce to watakila da raka'a 100 zai yi ai zan iya yace da annabi ya kai raka'a 100 sai ya canza giya yawuci yace kai muna nan dai tsaye sai da annabi ya shafe suratul baqara mun ki dayan ta zan izu hudu da wani abu yace ba hayu ku uba yace sai na ji ya kama Ali Imran yace kuma yana karatun mutawassilan ba irin karatun al-rahmani neman hadda ba gaddadada a'a ba irin karatun intahajjidi ba yanzu gaddadada a'a mutawassilan inna allah la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim haka 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 daki da daki yace kuma a cikin karatun idan yaje ayat da Allah ya faɗi bishara sai ya tsaya ya roki Allah rahama in yaje ayat da Allah ya faɗi azaba sai ya tsaya ya nemi kamshi da al'ummar shi tukun ya wuce ya gama surata Ali Imran ba sai ruku'u ba sai ya kama suratul maida ya gama suratul maida ba sai ruku'u ba sai ya dawo nisa'i sai da ya gama su tukun ya ruku'u yace kuma da ya ruku'u tsawon ruku'u sai da yake tsawon karatun wa'annan surorin ina subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sai sakarin sai sabi Allahu liman hamida yace kuma ya dauko ya kama tasbihi wannan tsayuwar tashi ta kai tsawon ruku to ya tafi sujada kai mai rawaya hadisin da sai yanke mana kawai yace to na so dai in yi abun kunya a wannan daren ban yi ba na daure na bi annabi an yi sallah kai ko yanzu limamin da ke maka ashar in yana rabin shafi shafi baka ruwa abinda kake so inda zaka yi kokari a kamo daga alamtar kai ba akai mina jannati wannan kai karatiyo da juma ai ta hajji mun je ashar alhamdulillah me kai ko rubuta kai ba ka dan ta wuce sumuni ba daga alamtar kai ban zuwa nan inda ko kake so a inda liman yake Allahu akbar Allahu rahman Allahu rahim wala dalin an thumma saka thumma abasa wa basa Allahu akbar wai ke wace ce kai ashan ko kai shiri ne ba gon maka kwanta ka ji radio ga yaji wannan sallar kan kai ruku'u liman ya daukako kan ka biyo shi ya ce sujada kan ka biyo sujada ya daukako wallahi gon maka ji kida a radio ya ji maka wannan amma ba haka muke yanzu ba to Allah fa yace ibadur rahman allazina yadituna li rabbihim sujadan wa qiyama su kwana suna tsaye suna zaune su kwana suna da Allah ya tashi zai ga ya mana sufan masu imani inda za a gane su sai yace mana muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sima un fi wujuhihim ya asar sujud Allah ya za ga su masu ruku ma su sujada suna neman falalar ubangiji yake alamar da zaka gane su tana na a fuskoke da gari ya waye kaga idan mutum jajawar to dai ba shi yake kwana bacci yake ka auna ka kwana bacci da ka duba wani yake idan kai jajawar jini ya kewa ya kewa ya bai samu inda zai sha iska ba amma in ka kwana sallah insha Allah da safi zaka idan kai ya ci imam fi wujuhi min athar sujud akwai sayyid al-kutub ina yin ko shine ko sayyid al-hawani a cikin tafsirin shi yake cewa idan mutum na sallar dare akwai wasu cututtuka a jikin shi wa'inda in baka sallar dare ba su rabuwa da kai amma in kana sallar dare Allah yana nike su ya maida su cikin bayan gida kai bayan gidan su yau din nan ka je ka kwatanta na ji nan bayan kai wannan ashan din ta labari da ake an gama je ka tsaya da daddare kai raka'a 11 su kakka insha Allah da safe zaka ji kai wani bayan gida wanda baka saba yin garin shi ba wannan cututtukan ne Allah ya fidda mana da aka tsayuwa aiki ana sallah. Akwai wanda daga cikin bayan Allah an tambaye shi aka ce wace ni'ima zaka gode ma Allah, yace na gode ma Allah yau shekara ta 35, yace ban taba yin baccin minti 5 ba cikin dare. Sai to a shaka maka Allah me kake, sai to ko dai nafila ko nazari ko karatun Qur'ani. Akwai wanda ya da shekara 60 kullun sai ya izu 30 na Al-Qur'ani da dare. Sai me zaka ce? Kuma an ce ina ibadur rahman, ka dago riga ka ce ga muna wanda baka a cikin su. To wallahi hatta wannan tsoron da Allah ya jefa mana da an ce ga sunan ka abuye baki ka kifa da gudu rashin sallar dare. Idan kana sallar dare wallahi Allah zai cire ma tsoron kowa. Kai kana tunanin sahabban annabi da sukan kacin na kasa ya tinkari ne doki yaki da shi, kana tunanin banza ne ko lakani annabi ya wasu ko rubutu ya wasu suka sha tsabar tsayuwa cikin dare ayi sallah ne sai zuciyar ta dake da rena tsoron kowa. Amma yau da kaga ɗan bakan mota ta so ka gidanka ka kama sallar lami ka kama tsoron wani Allah. Daka ibadur rahman su ne waɗanda suke kwana sujadan, suna masu sujada ga Allah, wa qiyamun kuma suna masu tsayuwa. To nan malamai suka ce to idan mutum zai tsayuwar dara shin ka yawaita ruku'u da sujada ka rinƙa yin gajeren karatu shi ya fi, koko ka rinƙa yin tsawon karatu kana yin gajeren ruku'u da sujada shi ya fi. Malamai suka ce to an kallo su ayoyi za ga cewa ka yawaita raka'o'in ya ji, in an kallo su hadisan za ga ka takaita ayoyin ka rinƙa yin dogon karatu kamar yadda manzo Allah ya yi maka alkhairi. Da haka dai duk wanda ka ɗauka yau ka ga dama ka ce zan yi raka'a 100, wani kuma ka ce raka'a 3 ka canzan a dara ka kamo daga Baqara kakka tsaya ko ina sai innamas sabilu, daga innamas sabilu in ka kamo kakka tsaya ko ina sai wala tujadilu a wuta wanda ga jadilu wala tujadilu sai minal jannati wan nar, ka sauka me ka manta. Wannan wallahi ba abun wahala bane, ba ka so yi ba, da ka gana yana da wahala ba za ka iya ba. Bari ba da afani daga yau ka je ka maida ma kanka kullum za ka rinka yin nafila da izu biyu, duk raka'a izu, duk raka'a izu ka shekara. Dan Allah zuwa shekara ba za ta zama jiki ba, to ba ka ƙara izu biyu ba to can ka ƙara kan ka mutu sai ka kana wajen izu 30 40 40 baka gaji ba. Kada ka lalle ne a tsaya cikin dare a tsaya ayi ibada. Akwai cikin imaman nan ina jin dai ko Imam Ahmad bin Hanbal ne da Imam Shafi'i cikin su ne. Imam Ahmad sai je ziyarci Imam Shafi'i, ina kyautun san sunan da ya dauke shi kuma amma dai bari in bada hikaya a haka dan an ji wani malami ya canza suna to haka ne. Shikenan da Imam Ahmad ya je ziyarci Imam Shafi'i sai damun kafin zuwan shi kullu Imam Shafi'i sai ya rinka cewa Allah ka ba mu albarkar Imam Ahmad, Allah ka ba mu albarkar Imam Ahmad, Allah ka ba mu albarkar Imam Ahmad. Shi kuma Imam Shafi'i kullun da daddare sai ya nafila raka'a 300 kullun da daddare. Daman da an yi sallar magriba zai yi wasu, in an sallar isha'i kai ta gida zai wasu, sai ya je gida sai ya karanta kullun sai shi Allah ka ba mu albarkai Imam Shafi, Allah ka ba mu albarkai Imam Shafi. To wata rana sai Imam Shafi ya dauki rigar shi da yake sawa sai ya yi wani almajirin Imam Ahmad sai ya taho gun Imam Shafi. Da ya zo zai tafi sai Imam Shafi sai ya dauki riga sai ya ba shi kyauta ya ce ga riga na gajin karin kasa. Yana zuwa sai ya samu Imam Ahmad ya ce ai na je na ziyarci Imam Shafi har ya ba ni rigar shi, ana zuwa ana karatu ce rigar da yake sawa ya ce ita ce. Sai ce Allah a shiga gidana a ɗauko katon kwano a ciko shi da ruwa aka ciko katon kwano da ruwa yake ba ma'arabi ga ya saka ta ciki ya mutsuka ya mutsuka ya mutsuka yace zai ka shanya kawai sai yake kinki mu wannan kwana ya sha ya sha ya sha ya cika ciki yace din me neman albarka in sha kai ruwan shayin ka ne zai wanke riga ka sha to ai shayin irin ka ne wanda kake ba tabbas shi ma ba tabbas ka kwana bacci ya kwana bacci wata rana sai Imam Shafi'i inna sai ya dauko ziyara musamman sai yake ma almajiran shi zai je ya ziyarci wani babban bawan Allah wani waliyin Allah wanda ya kamata a nemi albarkar shi sai ya tawo gidan Imam Ahmad sai zo gidan Imam Ahmad Imam Ahmad yana da ya sai ta ce baba wannan shine Shafi'i da kake neman mana albarkar shi yace shine kake alhamdulillah shikenan lokacin da dare ya sai aka kawo abinci Imam Ahmad ya ga akai abinci mai kyau aka cika kwano da abinci yace zai ki kai ne sai ta kai ma Imam Shafi'i abinci sai ta tsaya tana leƙan wando kaga wai dan cokali nawa zai yi dan ta koyi yanda za ta rinka cin abinci ana sai ta ga Imam Ahmad ya naka hannu Imam Shafi'i ya naka hannu da ya dinga loma sai da ya cinye abinci ya fada kwano yace ah wulku wannan shine to fata ce komai ba da dare sai ta kiba shi sai ta tazo ta zo ta leko daman Imam Shafi'i ana gama gaggaita kawai sai ya sa mata shi kawai sai ya kishigide ya dora kawa dai kan dai kawai ya ja mayaki ta leko ta ga ya tashi ta aje buta alwala ta ga an dauka ta aje asuba sai da asuba tai Imam Ahmad yazo yake akramka Allah asuba shi asuba tai alhamdulillah kawai sai ya tashi kalle gaban shi Allahu akbar sai kabbara ya shafa ido wuce bi yace mutai masallaci uban na dawo ta ce baba kafkai wa dare mu wallahi wannan ba shi bane wallahi ba shi bane yace ya ce ba shi bane yace su an kawo abinci ya ci kuma ya kwana bacci ya tashi bai alwala bai sallah sai ce a'a zo mu je ki tambaye shi ya ga mu kalla wannan ya tace ta ce ta kawo mu abinci kaga ka ci ne kuma ka kwanta ka kwana bacci yace ana dai kwanta kuma an tashi za a yi sallah ka je kai sallah ba alwala yace a wai Allahu akbar yace ya ganya kwanta da hankalin ki yace wannan abincin da kika gana ci yace manyan malaman waliyan Allah sun ce mana abincin masoya yana maganin cututtuka to tunda nan gidan masoya na ne shi yasa na cinye abincin baki da yace mata amma sai in shekara da shekaru ban ci loma uku ba shekara da shekaru ban ci loma uku ba yace da yake ga kuma naki kwanta yace yau daren nazari ba daren sallah bane yace da nazo na zauna yace wani hadisi ne na Anas wanda mai shama'ilar rasul ya kawo hadisi wanda manzo Allah yake tambayar wani yaro ya je gidan sa yake cewa ya kai Umayr ina labarin dan tsuntsunka yace to wannan hadisin ne ya dinga mun yawo a kwakwalwa ina nazarin shi ina jidda hukunci yace lokacin da baban ke ce mu akramukallah yace na jidda fa'ida wajen 150 a cikin hadisi yace kuma zan rubuta miki kun aiko miki to yace da kuma kike ga na tashi ce to ai ban yi baccin ba ma balle alwala ta ta walwale balle in canza wata yace dan yanzu na shekara 40 alwalar isha'i da ita nake asuba ne dan Allah kai alwalar isha'i da she ta kai 12 to in ka kalle na shi kalle Imam Shafi'i in shi kullu yana bila raka da ni wani guda ko wannan shine alamar ibadar rahman bayan Allah su ne wanda suke kwana suna masu sujada suna masu tsayuwa ga ubangijin su Allah ka sanya mu cikin su na'am
walladina yaquluna rabbana salis anna adab jahannam
na'am
inna adabaha kana garama
innaha
sa'at mustaqarran wa muqama
Allah subhanahu wataala yace bayina sufasta ta biyar والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم sune wanda suke addu'a suna cewa ya ubangijin mu ka juyan mana da azabar jahannama ibadur rahman sune wanda kullum addu'a su Allah ya kiyaye su daga wuta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to sai ka kalli kai ma addu'a ka kenan yanzu da gun karatun nan kullun da mun zo in an ce ayi addu'a sai in ce Allah ya kiyaye mu da shiga wuta Allah ya kiyaye mu da shiga wuta al-fatiha sai ka ji ana tsaye gunguma amma da na zo in ce to account idza jaa Allah ya kara mana arziki sai amin Allah ya kawo mana mudi amin ko wani dan kasuwa Allah ya kawo ki liki amin ka kula da wani karatu na sai in fara karatu har in gama ba wata aya da za a ja ba na ce lahi akai ba misali ka zo ne ya ce alasaka da alheir amma da na ce ga wata fa'ida in an yi kaza fa'ida sai Allah ya saka kika jirgin masallaci sai ke fa'ida sai duniya ba ka wani to ba mu cikin ibadur rahman ibadur rahman kullum ajjasu rabbana tarik anna azab jahannam Allah ka yaye mana ka juyan mana da azabu wutar jahannama wata rana wani mutum ya zo ya kamo wannan sura ta Qur'ani yana ta karatu ana bin shi tahajjudi da yazo ya ce rabbana tarik anna azab jahannama inna azabaha kana garama sai ta maimaita ta sai da fiye da mutum 70 suka mutu a masallaci saboda tsoron tashin hankalin wutar jahannama fiye da mutum 70 suka mutu amma kai sai ka zo ai karatu ya ayyuhan uqu anfusakum wa alaykum nara wa qudahan nas wal hijara sai ma aka dauko ma waya tana babura shi ana wa qudahan nas wal hijara sai ka dauko ka duba wa ke kiranka to baka cikin ibadur rahman a aku cewa suke rabbana sarif anna azab jahannam Allah ka juyan mana da azab jahannama shi yasa manzo Allah ke ce mana ittaqun nara walau bi shikki tamra manzo Allah ce ku kiyaye wuta koda da bada tsagin da binu an ce an yi wani yaro a Baghdad a Baghdad kullun zaki masallaci idan ya zo wajen wata makera an san makera ko inda ake zuga da ya kalli zuga zugin wutan nan sai ya fadi ya suma kullum sai ya ga mu sayyidina Ali sai sayyidina Ali karamallahu wajhahu ya ce to abin da ya kamata ai idan ya fadin ya suma a samu ne ya taka kirjin shi da kafa abin da aka ji a gaya mai in an ji sanyi a gaya mai in an ji zafi a gaya mai yana zuwa ya fadi sai wani ya taka kirjin shi wanda ya taka kirjin nan sai ya tsalle sai da kafar shi ta sale baki ɗayan ta sai na Ali ce wannan tsabar tsoron Allah ne zuciyar shi ke ta farfasa yana tunanin wutar jahannama ne idan ya ga wannan wutar to kai ce in ka ga wuta tunanin me kai kai ne ma ke ce ma matarka wutar nan ba ta ci kara iza ta baka tunanin wutar jahannama to baka cikin ibadar rahman ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yana cewa inna hadhihi an-nara inna ma hiya adu'un lakum wannan wutar da kuke gani makiyar ku ce sai ce fa izalim tun faqituha in za ku yi bacci ku kashe ta to fa wannan wutar ta duniya da kake gudu da an ce ga gobara sai gudu lokacin da aka kawo ta duniya lokacin da aka saukar da annabi Adam alaihi salam ya zama a lokacin annabi Adam ya buƙaci abinci kuma sai an dafa abincin Allah ya ce ma Jibril ka je ka dauko wuta kaman kwayar dabino ka kawo wuta Jibril ya ce ya ubangiji kaman kwayar dabino ya ce ai tan ce ka dauko da Jibril ya dauko ta ya shigo da ita duniya ko ina min 70 ke tarika din ya isa gabas 70 yamma 70 sai ce ya ubangiji kada wutar nan ta iske Adamu ta kona shi Allah ya ce wa annabi Jibril ya ce wa Jibril to je ka sanya ta cikin kogin duniya ya sanya ta kogin duniya sai ta yi su din nan ta mutu ya ce dauke ta da sauranta kai ta wani kogin sai da aka ta kogunan duniya guda 7 daga nan Allah ya ce ka saka 70 ya kasa ta 70 Allah ya ce to kauƙalli ɗaya ka kai wa Adam da aka kai mu annabi adam ana zuwa wannan garwashin ana dora shi kan dutsen da annabi adam yake sai dutsen ya narke duniya ta kama da wuta to anan ne annabi adam ya cafke wani hayaki ya rike sauran wancan ballan jibril ya mai da shi to wannan hayakin duk wata wuta ta duniya wuta ce wannan wuta ce ta electro wuta ce ta dalma wuta ce ta inji kowace irin wuta da wannan hayakin aka yi ta to sai aka ce za ka yi laifi a dauke ka akai ka waccan sai Allah bai kamata kai ta sujjada kana roƙon Allah ya kiyaye ka ba Allah subhanahu wataala ya ce inna azabaha kana garama hakika azabu wutar jahannama ta kasance mai lizumta ce azabu wutar jahannama in an shiga cikin ta lizumta take khalidina biya abadani kuma azabu gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe ta gata ta fita jibi ta shekaran jibi haka 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 za a yi ta tafiya la bisina fiha haqaban la yazuquna fiha illa to shi yasa Allah yake ibadur rahman su ba su ta shidda su ne wanda suke cewa ya ubangijin mu ka kiyaye mana azabun wutar jahannama domin azabata ta kasance mai lazumta ce inna sa'at mustaqarran hakika ita wutar jahannama ta yi munin gurin zama ko kuma ta yi munin mustaqarran matabbata wa muqamin kuma ta yi munin gurin zama in aka ce baka da gurin zama sai wutar jahannama in aka ce baka da matabbata sai gurin wutar jahannama wanda ya samu wannan azaba ta yi muni Allah ya kiyaye mu Allah ka kiyaye mu daga azabu wutar jahannama Allah ka sanya mu cikin ibadar rahman dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to ina ganin ya kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu gobe da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sannan mu kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim alhamdulillah hasbuna Allah wa ni'mal wakeel amsin da biya Allah ya kiyaye mu ya kiyaye kasan da zaunar da kasan mu lafiya akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah amin na'am na biyaje ta qur'ani ba na'am to sai kuwa in mutum bai yadda ta qur'ani ba ya halatta ya dauki alqur'ani ya rinka duba yana karanta yayi in ma bai iya ba bai ma iya bai ma san wani gun na qur'ani ba ai ya iya qul huwallahu ko sai ka zauna kai ta qul huwallahu don raka'a kai dubu sai ma ka dake kana sallah ba lai insha Allah wa alaikum assalam na'am to shi ni dai ban kallon wannan tahajjudin kuma dai ban taba zuwa an yi da ni ba na asha tahajjudi a tahajjudi goma ne wannan goma ne suke tahajjudi ai suna yin ibo bibi ne tahajjudi wannan shafi a wannan din ce ban sani ba shin sha'akun suke ko ba shi ba ne ban sani ba Allah ya mana mako Allah ya biya dukkan bukatu Allah ya ji da mu Allah ya ji da ayyukan mu abubuwan da suka fati Allah ya ja mu da hankula da da mutunta da Allah ya kana wa mu 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 All